الدعاء 69 سبحان الله والحمد لله والله أكبر wannan 33 ake muna addu'a ne ta bayan idan da sallar farilla fa ake so kullun kai sallar farilla kai wadannan addu'ai kana yi kana tuno wannan ma'anar subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar 33 la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sau daya ma'ana subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 allahu akbar 33 sai ka rufe 100 da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan abu huraira ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin kuma yana cikin sahih muslim sahih muslim kenan wannan shine addu'ar da ake ana jan wato charbi ko riwaya ta zo daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda dangane da bayani akan falalar wannan addu'a fuqara'ul muhajirin talakawan muhajirun wanda suka hijira daga Makka da zuwa Madina talakawan miskinan mabukatan sune suka zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce ya manzon Allah masu kudi sun tafi da lada gaba daya zahaba ahlud dusuri bil ujur in an ce ad-dusur ad-dasr dukiya kudi ad-dusur wato kudi masu yawa to almalul kaseer kenan sun tafi da lada ga kudi Allah ya basu sannan kuma ga ladan sun debe ma'ana masu kudin da kenan suna da kudi kuma da su ake rigegeniya wajen ibada ba irin masu kudin mu na yanzu mutun ya samu kudi sai ya bar Allah ba in ya samu kudi bai zuwa jami'i saboda shi ai babban alhaji ne ya zai fito masallaci in ya samu kudi bai zauna wajen wa'azi ba saboda ai shi mai kudi ne ya za a ganshi a wurin karatu bai zai ba to bambanci kenan wancan na da su kuma sai suka yi kokari suka fita talakawa mai yawan sallah da ibada to shi suka kawo kuka ya manzon Allah mu fa wannan abu mu gane ba ga kudi an ba su kuma sallar ma duk suna fin mu bid darajatil ula sun dauke daraja madaukakiya samu a duniya kuma alamu yana nuna alahira ma za su samu wan ni'imul muqim ga ni'ima dawwamammiya suna cikin ni'imar kudi a duniya sannan kuma a lahira ma alamu yana nuna cewa gaskiya za su more saboda ga kudi sun samu kuma da su ake sallah da su ake azumi ba a fin su azumin nafila ba a fin su fita jihadi ba a fin su zuwa sahun gaba a sallah a'a yusalluna kama nusalli su yi sallah kama yadda muke wa yasumuna kama nasumu su yi azumi kama yadda muke wa lahum fadlu amwalin kuma suna da falala ta dukiya akan mu yahujjuna biha da kudin suke tafiya aikin hajji mu ko talauci ya hana mu zuwa hajji tun a wancan lokacin hajji sai da kudi yace wa yatamiruna wa yujahidun su tafi umra su je su yi jihadi wa yatasaddaquna uwa uba kuma su zo su dibi kudin nan su ta ba da sadaka sun samu ladan hajji sun samu ladan umra duk sai da kudi ko su zo su ba da sadaka mu kuma ba hajji ba umra ba sadakar mu ake ba wa ma sadakar kuma ga ainihin wato ibadar suna gaba sai manzon Allah yake cewa ala wallibukum shay'an kuna son koya muku wani abin da za ku riski waɗanda suka gabace ku tadrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum za ku riski wanda suka gabace ku wanda ya wuce ka indai kai wannan ibada to za ka iso shi sannan wanda kuma zai zo daga bayan ka to bai isa iso ka ba sai dai in yayi abin da kai wala yakunu ahadun afdala minkum kuma ba wanda zai fi ku kuna so illa man sana misla ma sana'tum sai dai wanda ya aikata mislama sanatun irin abinda kuka yi suka ce a ware ku ya manzo Allah muna so sai annabi ya ce to tusabbihun wa tahmadun ku ta tasbihi subhanallah da yawa a bakinka Allah ya jarabe ka da talauci baka da kudi to kai yawai ta tasbihi shi kan ba sai an biya ba kai ta fadin alhamdulillah oba wa tukabbirun Allahu akbar tai ta yawa kaga asalin wato yin tasbihi na charbi kenan ba ina magana akan amfani da charbin ba a'a ina magana akan wanda in za a ja charbi addu'ar da ake yi dan afi ganewa yawa ku yi kabbara ku yi subhanallah ku yi alhamdulillah kowane ɗaya daga ciki ku yi 33 to a wata riwaya sai suka je suna murna suna yi su ma masu kudin sai suka ji labari suka ce a yo wannan ayabu ne na kowane musulmi suka je suka yi tabuga tasbihi suka yi tabuga tahmidi suka yi tabuga la ilaha illallah wansu sai su mutanen ka talaka suka sai cewa ya manzo Allah mutanen ba sun ji kuma nan din ma sun zo sun mamaye mana manzo Allah ya ce kun ga ku tashi ku tafi harka ta kudi da dukiya zalika fadlullahi ti man yasha kawai falala ce Allah yake ba wanda ya ga dama so haka Allah ya ga dama ya jiho jihowa ce akai suka tsunta shikenan kuma ku je ku fafata amma wannan ba zai hana ku shiga aljanna ba su za su shiga kuma za ku shiga to wannan kaga malam mai kudi da Allah ya bashi arziki yake amfani da damar da ya samu wajen yawa Allah bauta kaga ya more to amma yanzu al'amarin ya canja in ma hajjin ne dan alfari zai je dan kar a ce ba na falaji bai samu tashi ba wannan niyyar bakin cikin zai sa ya je kaga bai da lada umra kuma zai tafi saboda ya dade shekaru kullun da shi ake umra in an je maka gindin harami an zauna ana shan iska an ciwo kaza ana ci sai a buga waya ina wani alhaji na gaje a lafiya bana kana karko sai a ce ai harka ta lalace kasuwa ta tsaya bashi ya masa yawa ba zai iya biya ba wannan bakin cikin kar a ga ya masa kace sa zai tafi da yawa masu zuwa umra da aikin hajji nan da yawa wallahi ba dan Allah suke zuwa ba da yawa to shi yasa kaga hasara 10 da 100 ka je ka sha sanyin jirgi kurum ka dan san zaka ya ka shawo zamzam wata kila Allah ya raba ka da wata irin fitinar amma dai maganar lada kan baka da shi dan duk aikin da aka yi ba dan Allah ba to fa gaskiya bara a samu lada ba manzo Allah ya ce to ku koma ku je kuna da falala abu na karshe jama'a wannan tasbihi din yana da nau'i kala ne nau'in farko mun karanta subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 Allahu akbar 33 kaga 99 sai ka cika da la ilaha illallah to kuma in kaga dama akwai wani nau'i kuma ba wannan ba subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 Allahu akbar 33 kur ba maganar cika ta la ilaha illallah kenan nawa ne za a yi 99 kawai bambancin wannan na farko da na biyu na farko ana cikawa da la ilaha illallah da wala sharika la wannan na biyu kuma ba sai ka cika ba kurin kana gamawa kai tashin ka nau'i na uku subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar a tare subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar 33 kaga idan da zaka faffashe su ka duba to kenan kowanne ka masa 33 uku ne ba gane ba kawai in ka zo zikirin da ai subhanallah 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 sai kai 33 ko ka gama ka hawo alhamdulillah 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 33 ko sannan ka gama ka hawo Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33 ko da haka ke to yanzu ga hanya mafi sauki subhanallahi walhamdulillah Allahu akbar daya subhanallahi walhamdulillah Allahu akbar biyu subhanallahi walhamdulillah Allahu akbar uku subhanallahi walhamdulillah Allahu akbar ka tai sai kai 33 kana gamawa ka tashi kai tafiyar ka kenan ya nuna kowanne ɗayan su ka fade shi sau nawa 33 to shi ma wannan wani nau'i ne da ya kamata wani lokaci ka rinka misaltawa nau'i na hudu subhanallahi guda 10 kurum alhamdulillahi guda 10 kurum Allahu akbar ma guda 10 kurum walhasanatu bi ashri amsalha duk kyakkyawan aiki ɗaya idan kai za a ninninka maka shi 10 sau 10 100 kenan kaga misali zai iya watakila kana sauri wata ran kana gaggawa kurin kai subhanallahi ka guda 10 alhamdulillahi ka guda 10 Allahu akbar guda 10 ka tashi kai tafiyar ka kuma shi ma wannan riwaya ta tabbata riwayar Bukhari na biyar subhanallahi 11 alhamdulillahi 11 Allahu akbar 11 kawai bambancin na hudu da na biyar dinnan wancan guda 10 ne wannan kuma 11 yanzu kaga wannan 11 in ka da za su baka 33 ne to an baka sau 10 an ninka ma ba 99 ta dawo ba ko baka bane to wannan shi ma ya inganta riwayar Imam Muslim annabi ya ce ayi nau'i na 6 subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wancan na farko da aka ce kai 33 uku ka cike da la ilaha illallah to ka jona su a layi daya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar mana wala ilaha illallah wa da wala sharika lahu ko la ilaha illallah kaga guda hudu kenan haka za ka yi ta yi kana maimaitawa sai kai 25 zan maimaita subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kaga abu hudu ne ko subhanallah wala ilaha walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ba kwaya hudu ba kenan mana guda hudu ne mana four items ne ai ko to haka din sai kai sau 25 25 sau hudu shine zai baka nawa 100 to shi ma ya halatta wani lokacin sai kai sau haka kuma riwaya ta inganta riwayar Imam An-Nasa'i Sheikh Albani ya inganta ta haka Tirmidhi ma ya rawaito ta to me yake kamata mutum ya musulmi wata ran kai wancan wata ran kai wannan wata ran kai wancan kan mutum ya rike 33 uku nan kullun shi yake a wata ran kai 10 wata ran kai 11 wata ran kuma kai nawa 25 ɗin nan amma kar ku manta mai 25 sai ka jera wannan guda hudu subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sai ka 25 shikenan ka tashi ka tafi akwai kuma wanda zaka yi 33 uku ka dauko la ilaha illallah kwaya daya ka rufe da ita